sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci yau Juma'a 13 ga watan Maris shekarar 2020. Binta Esther ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi kakanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce nan ba da jimawa ba za a soma gwaje-gwajen cutar coronavirus gadan-gadan. Ministan Lafiya na kasar Afirka ta Kudu ya bada sanarwar cewa an koma samun sababbin kamuwa da cutar coronavirus 8 wanda ya bada adadin waɗanda suka kamu ya zuwa 24 a kasar. Jiragen yakin Amurka sun kai hari a wasu sansanonin kungiyar 'yan tada kayar baya da Iran ke marawa baya a Iraki a matsayin ramuwar gayya akan mummunan harin da aka kaiwa dakarun Amurka da na ƙawance.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin mu na yau yanzu za ku ji yadda a jamhuriyar Niger wasu 'yan kasar suka fara nuna damuwa a dangane da yadda al'amarin tsaro ke kara lalacewa a cikin kasar. A Najeriya
an iske yankin Difa wajen mutum 111 da suka bar inda suke ala dole suka komo inda aka ce musu su je su zauna.
A Najeriya kuma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya ce zai gurfanar da tsoffin gwamnonin jihar guda biyu.
Wato kudaden nan da ake zancen su na special funds wanda sun kai biliyan 65.
Zamu leƙa jihar Taraba inda shirin ciyar da ɗaliban makarantun firamare da gwamnatin tarayya ta ƙirƙiro ke fuskantar ƙalubale. Sannan muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa. Amma yanzu ga Murtala da cikakkun labaran duniya.
Ko jama'a assalamu alaikum barkamu da yammaci kuma ga labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Juma'a cewa nan ba da jimawa ba za a soma gwaje-gwajen cutar coronavirus masu yawan gaske ga dangadan. Ya ƙara da cewa tuni da aka yanke jan kyalle to amma kuma bai bada cikakken bayani akan ko yaushe ko kuma yaya za a soma gwajin ba. A shafin sa na Twitter, Trump ya ce hukumar yaki da barkewar cutuka ta CDC ta duba tare da nazarin tsarin ta na yin gwajin to amma kuma bata yi komai akai ba. Inda ya ci gaba da cewa shugaba Obama ya kawo sauyin da kawai ya ƙara rincaɓe al'amura. Trump bai bayar da wata shaida ko ɗaya ba akan sauyin da ya ta'allaka ga wanda ya gada. Da farko a yau Juma'a kuma China ta bayyana wasu mutane 8 sababbin kamuwa da cutar ta COVID-19. To sai dai karuwar cutar ƙasa da 10 bayana nufin ta kama hanyar ficewa daga ƙasar ba. Har kawo yanzu akwai dubban 'yan ƙasar ta China da suka kamu da cutar wadda kuma ta yadu a faɗin duniya. Kafafen yaɗa labaran China sun ruwaito cewa shugaban ƙasar Xi Jinping ya shaidawa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ta wayar tarho a jiya Alhamis cewa China za ta ci gaba da ƙoƙarinta na shawo kan cutar da kuma hana yaduwarta ba gajiyawa. Annobar cutar coronavirus na haifar da koma baya ga masana'antar sufurin jiragen sama a daidai lokacin da gwamnatoci suka takaita zirga-zirga da kuma yadda jama'a suke gudun shiga jirage saboda fargabar kamuwa da cutar. Masu fashin baki na cewa tasirin cutar akan sufurin jiragen sama kan iya yin muni fiye da na lokacin harin watan Satumban shekara ta 2011. Filayen jiragen sama da dama musamman a nahiyar Asiya suna fuskantar ƙarancin fasinja yayin da ma'aikata suke zaune ba hada-hada. A yayin da ake hasashen wasu kamfanonin jiragen sama za su yi asarar fiye da dala biliyan 100 na kudaden shigarsu a wannan shekara, tuni da wasunsu suka soma soke tafiye-tafiye tare kuma da rage ma'aikata. Thomas Gallo jami'i ne na sufurin jiragen sama.
In reality, it's not really going to help as long as there's travel restrictions, as long as the virus is still spreading.
Yace bisa hakika wannan ba zai taimaka ba. Muddin aka ci gaba da takaita zirga-zirga kuma muddin cutar ta ci gaba da yaduwa aka kuma ci gaba da kamuwa da ita, to kamfanin sufurin jiragen sama na cikin mawuyacin hali. Jiragen yakin Amurka da suka yi shawagi a sararin samaniyar Iraki sun kai hari a wasu sansanoni mallakar wata kungiyar 'yan tada kayar baya da Iran ke marawa baya a matsayin ramuwar gayya akan mummunan harin da aka kaiwa dakarun Amurka da na ƙawance sa'o'i 24 kafin harin. hare-haren na yammacin jiya Alhamis da kuma safiyar yau Juma'a sun auna wuraren adana makamai na Kataib Hezbollah da aka zargi sun kai hari akan wani sansanin sojin Iraki da ke arewacin Bagadaza a yammacin jiya Laraba wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojin Amurka biyu da na Birtaniya daya yayin da wasu 14 kuma suka sami raunuka. A wata sanarwa da ta fitar, hukumar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana hare-haren a matsayin na kare kai gurgurun yadda aka yi da kuma ake wato da kuma ke da manufar mai da martani ga barazana. Sanarwar ta ci gaba da cewa wasu daga cikin sansanonin makaman ne aka yi amfani da su wajen adana rokokin katusha da aka kai harin a sansanin taji da su.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Kamar yadda muka gabatar da farko, a jamhuriyar Niger, wasu 'yan ƙasar sun fara nuna damuwa a dangane da yadda al'amuran tsaro ke ƙara lalacewa, inda duba-dubantar mutane suka ƙaura daga matsugunansu ba shiri. Ga wakilinmu Sulaiman Mumin Barma daga birnin Yamai da cikakken rahoto.
Dubban mutane ne aka kesta cewa sun arce daga mazauninsu don zuwa neman mafaka daga lokacin da kungiyoyin ta'addanci suka fara kawo farmaki a Niger, wato daga shekarar 2015 kawo yau. Abinda ke tayar da hankulan kungiyoyin kare muradun jama'a irin su gamayyar Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne, kamar yadda Nuhu Muhammadu Arzuka ke bayyanawa a sanarwar da suka fitar.
An iske yankin Difa wajen mutum 111 da suka bar inda suke aladole suka komo inda aka ce musu su zamna, musamman wanda suke yankin kogin Lake Chad. Wajen Tilibiri ma wasan mutum 60,000 ne su ma aladole sun bar wuraren da suke sun koma neman inda za su labiya. Akwai yankin Tawa inda adda wajen mutum 23,000 wanda anka sani a yanzu, amma ga hali sun yi haka na kuma mun ga abun amari ne yake.
Lura da yadda wannan al'amari yake da nasaba da abinda suka kira halin ko unkula ko kuma rikon sakainar kashin da wasu manyan jami'an gwamnati ke yi wa maganar tsaro, yasa kungiyoyin suka kuduri aniyar gudanar da zanga-zanga a Jibi Lahadi 15 ga watan Maris a daukacin manyan biranen Niger.
Ko kowa ce ta wa kai, ko kowa ce ta mutunta kai, in mun yi mun kare kasanmu, mun kare kanmu, mun kare al'ummarmu, tunda in abin da ya wakana Inates, wanda ya wakana Shinagoda, wanda aka yi a Karamga a can yankin Difa, abin ya wuce hankali. Ta yanda ya kamata a ce an sayo don jami'an tsaronmu su yi unhwani da su domin su kare kansu, su kare al'umma, sai aka waye gari ba sai ba. Kuma wanda aka sayo aka iske na shagu ne, aka iske waɗansu ba su yi.
To sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a kan wannan batu. Masu kare manufofin gwamnati irin su shugaban kungiyar NCC Gyara Kayanka Abdulkadir Muhammad na ganin abun bai kai a matsawa hukumar lamba ba, saboda a cewarsa,
gar ai gaugawa kada miya dawa na rumbu, wato a bari a gani gwamnatin nan ita ce ta ci za ta buke. Kenan a bari in mutum ya ga an yi wani abu wanda daidai ba, kenan sa'an nan ne mutum yake da kushiya ya ce wani abu. Amma yaushe wanda ya ce a yi bincike, kai ka fito kana kururuwa kana ce a'a a tare a tare, misa tun farko mutane ba su ce a tare ko su fito su ce an yi wani abu da sauransu, inda ba dan da gwamnatin ta fallasa wanga abu wani yana jin labari. Kenan ne ina ganin cewa a nemi inda gizo ke saka.
Kungiyoyin kwadago da kungiyar ɗalibai ta ƙasa da kungiyoyin malaman jami'o'i da makarantun firamare da na sakandare da wasu kungiyoyin direbobi sun ba da sanarwar goyon bayan kungiyoyin fafutuka na Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne. Sauraka suka umarci daukacin magoya bayansu su hallara a wurin taron gangamin na neman haske akan yadda ake tafiyar da sha'anin tsaro a nan Niger. Sulaiman Mumin Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Da Sulaiman Mumin Barma, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To, gwamnatin gundumar Tokyo a kasar Japan a yau Juma'a ta bada sanarwar cewa za ta daga bude wato bikin bude cibiyar wasannin Olympics da aka tsara gudanarwa a ranar 22 ga watan nan na Maris sakamakon annobar cutar COVID-19. To sai dai ministan wasannin Olympics na kasar ta Japan, Seiko Hashimoto, ya ce babban kwamitin gudanar da gasannin Olympics na ƙasa da ƙasa baya tunanin sokewa ko kuma ɗage gudanar da gasar da za a gudanar a wannan bazara, da yake jawabi a wani taron manema labarai a yau Juma'a. Hashimoto ya ce duk da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya bayar, jami'ai na ci gaba da shirye-shiryen samar da kariya domin gudanar da gasar kamar yadda aka tsara har zuwa ranar 24 ga watan Yuli da za a bude gasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya bada shawarar dage gasar wasannin na Olympics da aka tsara gudanarwa a watan Yuli a Tokyo har na tsawon shekara daya. To sai dai kuma jami'an kasar Japan sun yi watsi da shawarar a yan kwanan nan. Ministan Lafiya na kasar Afirka ta Kudu ya bada sanarwa a yau Juma'a cewa an koma samun sababbin kamuwa da cutar coronavirus 8, wanda ya bada adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zuwa akalla 24 a kasar. Adadin bai kunshi wanda aka bada rahoton sa ba a jiya Alhamis, sa'ad da cibiyar kula da cutuka masu yaduwa a kasar ta yi kuskuren cewa ta gano cutar ta farko da aka yada a cikin kasar. Hukumomi sun ce bayanin kamuwa da cutar na ƙarya ya fito ne daga wani ɗakin bincike mai zaman kansa. Marar lafiyar kuma wani mutum ne mai shekaru 32 da ya yi mu'amala da wani ɗan kasuwa ɗan ƙasar China. Minista Zueli Mekize ya shaidawa manema labarai a yau Juma'a cewa sababbin kamuwa da cutar 8 dukkan su majinyata ne da suka yi balaguro zuwa ƙasashen waje a 'yan kwanan nan. Ministan ya zanta da manema labarai ne a wajen wani ginin asibiti a Polokwane da ke gundumar Limpopo, inda hukumomi ke shirin tarbon 'yan kasar ta Afirka ta Kudu 122 waɗanda aka dawo da su daga Wuhan ta kasar China, inda aka soma samun barkewar cutar a watan Disamba. Za a kuma killace su ne har tsawon kwanaki 21 duk da yake ba wanda aka same shi da kwayar cutar.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya kuma, gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya ce zai gurfanar da tsoffin gwamnonin jihar guda biyu da suka hada da Malam Isa Yiguda da kuma barista Muhammad Abdullahi Abubakar sabili da yin sama da fadi da kudaden gwamnatin jihar. Wakilin muryar Amurka a Bauchi Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana da karin bayani.
Kwamitin da gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya kafa domin ya karbo kudade da kuma kadarorin da gwamnatocin Malam Isa Yiguda da kuma tsohon gwamna barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya bukace su da su mai da kudin gwamnatin jihar da ake zargin su da wawurewa na sama da naira triliyon 1. Bugu da kari, kwamitin ya ce akwai wasu filaye a jihar Kaduna da kuma gidaje a garin Kano da ya gano mallakar jihar Bauchi da ke kokarin salwantar da su. Mamba cikin kwamitin Alhaji Umar Barauningi ya ba da misali guda daga cikin dindin abubuwan da ake zargin tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar da yin almundana kai.
Gwamna guda daya wanda aka yi wani mummunan tsari, wato kudaden nan da ake zancen su na special funds wanda sun kai biliyan 65 su ne na su Paris Club, na su bailout. To abinda tsohon gwamnan na lokacin wato 2015 zuwa 19 ya yi, wato MA Abubakar Esquire, shi ne ya su gwamnoni gaba daya sun ba da kwangilar wa consultant ya samu musu wannan kudade. To amma shi kuma a gefe sai ya samu wani ya ce shi ma ya bashi wannan kwangilar wanda har ya biya shi kudi biliyan ba muke faɗa ba biliyan ba biliyan 5, kuma har yanzu yana cewa yana da sauran biliyan 3 da yake so a ƙara masa. Wannan kwangila ce da ba a yi komai ba absolutely. Da muka kira accountant general na wannan lokaci mai gamu cewa ai kawai waya ake mar a ce ka tura wa da kuɗi kaza, shine har ya bashi biliyan 5 sama da haka. To saboda haka irin waɗannan ga su dai suna da dama gaske.
Sai dai a nasa ba sun Malam Ali M. Ali mai ba da shawara wa tsohon gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar a fannin yada labarai ya ce batun da ake zargi a kai ana wasa ne da hankalin mutanen jihar Bauchi, inda ya ce a je kotu.
Musamman wanda zan iya magana a kansa, MA Abubakar, ashe abin da suke zato ba haka bane? sun zo kawai suna wata kan da watannin dukiyar jama'ar Bauchi. So suna so su yi diverting attention. Me ya diverting attention
ko? Mutane.
Ka kauta hankalin mutane. Ai, tuwayen nan laifuffuka da suke cewa an yi, ai tuntuni suka yi tun yaushe kwamitin ya ba da rahotonsa. Wanda zanadiyar ne aka ma aka taɓa kotu, muka ce za mu ɗauki matakai, mun ba da azusa, mun ba da maimaita martani. Ka gani Abdu, ina ma bayanin nan ne saboda a fahimci lamarin. Saboda haka mutane ne wanda ruwa yake so ya ci, neman abokin mutuwa suke. Ka fahimta? So wannan magana ce ta tatsuniya. Na so ka gane irin wannan abubuwa, take ƙasa ce ta doka, ai ga kotuna.
A jawabinsa, Gwamnan Bala. Nasa jawabin gwamna Bala Muhammed Kauran Bauchi ya yaba wa mambobin kwamitin dangane da kokarinsu na bankado irin almundana da sama da fadi da aka yi da kudaden jihar Bauchi, inda ya yi alwashin gabatar da wanda aka samu da laifi gaban shari'a domin a hukunta shi.
Mun gode ma wannan rahoto da ya fito, mun ji daga gare ku cewa a wannan lokaci 2007 zuwa 2019 an samu kudade sama da 1 trillion naira. Akwai korafi, akwai zato mai nauyi wanda ya nuna kwangilolin da aka yi akasarin su kudinsu ma bai kai haka ba, kuma waɗansu ba a gama su ba. Za mu gayyaci shi babban lauyanmu na jiha, wato Attorney General, don kofar da wayannan wanda aka same su da laifi a gaban hukuma.
Abdulwahab Muhammad, wadda Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad. Har yanzu muna nan a Najeriya, yayin da ake kokarin inganta shirin ciyar da ɗaliban makarantar firamare da gwamnatin tarayya ta kirkiro a jihar Taraba da alamun kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba.
Mu dai a Taraba gaskiya muna cikin wani hali, domin yanzu haka mu da muke girki an cire mu an sa sunan wasu. An ba wa gwamnatin Taraba candidate din mutane 100, yan majalisu kowa da kowa.
Wasu masu cede ɗaliban makarantun firamare kenan a jihar Taraba ke kokawa, inda ko suke zargin zarmiya da kuma sayar sunayensu da suke zargin majami'an kula da shirin ke yi a yanzu. Su dai waɗannan mata da tun farko su aka dauka domin cede ɗaliban, su yi mamaki ne yadda ake sayar sunayensu a yanzu, musamman ma na yadda wasu kusoshin gwamnatin jihar da kuma manyan 'yan siyasa suka mamaye shirin a yanzu. Su dai waɗannan mata da ma suka fito da ƙananan hukumomin jihar sun buƙaci gwamnatin tarayya da ku ta bincike yadda ma ake gudanar da shirin a Taraba. Ga ma ta bakin waɗannan mata da suka buƙaci mu sake sunayensu.
Abin da suna yin nan ba mu san mene ba. Mu muna samun matsala, muna yin wani abu tsakaninmu da Allah. Ba mu sanya yi ba, a biya wannan ba, a biya wannan ba, a biya. Kuma yawanci wanda suna biyan nan su ne mutane nasu, su ne suna biya. Amma mu namu sai sun ga dama mu da muna yi.
Shi dai wannan shiri na ciyar da ƙananan yara abinci a makarantu ya samar da aikin yi ga mata 87,000, yayin da ko sama da ƙananan yara miliyan 2,500 suka amfana da shirin a kusan jihohi 24 na ƙasar. Shirin wanda ma ke ƙarƙashin kulawar mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo an ko fara aiwatar da shi ne a wasu jihohin ƙasar a shekarar 2016. To da yake an zargi shugabannin gudanar da shirin a jihar, na ko tuntuɓi jami'in da ke kula da shirin a yanzu Idris Abubakar Goje, wanda kuma musan ta zarge-zargen ma da ake yi.
Wannan magana duka shiri ne, shirin jama'a ne. Amma batun magana an ba gwamna wani allocation, wannan duka magana ne, yana da tsari daga faragama da suka kaidar. Za a ba wa communities, a community kuma usually sometimes muna amfani da stakeholders don su ne suke nan kusa da community, don waɗansu makarantu da suke kauyuka wadda ma ba san yadda za a samu wadda zai taɓa abinci ba, to ana samun stakeholders tsakani daga shi suko members House of Assembly, ko local government chairmans, ko sarakuna, ko ward leaders, ko local government education secretaries. To bisa wannan tsari da firagama suka kaidar bisa yadda ake ɗauka aiki kenan. Kuma batun magana zarki akan cewa mu muna sai da appointment na food vendors, wannan ga mu nan muna nan dalla-dalla ko ba haka ba. A zo a nuna mana cewa wane wane Idris ko kuma wane Emmanuel ya sayar mashi food vendor, ba abin da ake na alheri a ƙasar nan da mutane ba sa koshewa.
Ko a kwanakin baya sai da koyan majalisar dokokin jihar Taraba suka kudure aniyar binciken lamarin, kawo yanzu duk kokarin ji daga bangaren gwamnatin jihar abin ko ya ci tura domin ko ya tabi ga wayar hadimin gwamnatin jihar ta fuskacin yada labarai Mr. Balada Abu da mako hakata bata cimma ruwa ba domin ba dauki waya ta ba. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz, masu sauraro har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na murar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa 11:20 na safiya. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan yadda asibitocin Amurka suke ta kimtsawa kan yadda za su tunkari waɗanda cutar coronavirus ta harba. Yayin da kwararru a fannin kiwon lafiya ke gargadin cewa cutar za ta yi barna sosai a kasar. Sunana Mahmud Lalo. To duk da matakan da kasashen duniya ke dauka domin yaki da bazuwar cutar coronavirus wacce ake wa lakabi da COVID-19. Kwararru a nan Amurka na cewa akwai yiwuwar cutar ta yi barna sosai duk da irin matakan da ake dauka. Tun dai bayan da cutar ta barke a China, kwararru a fannin yaki da cututtuka masu yaduwa a asibitoci a duk fadin Amurka suka farga tare da kimtsa jami'an kiwon lafiyarsu. Kamar yadda Dr. Robert Wheeler na asibitin birnin Cleveland da ke nan Amurka ya ce,
We're updating the skills and knowledge that caregivers
have. Na horar da ma'aikatan lafiya kama daga abin da ya hada da yadda su sanya rigunan kariya da kuma yadda su kwabe su domin kada su kansu su kamu da
cutar. And how to take off personal protective equipment so that you're not contaminating yourself.
To akwai asibitocin da ke da dakuna na musamman da aka ware domin ba da kulawa ga waɗanda suka kamu da cutar. Amma alamar tambayar da wasu ke dasawa ta ce, shin akwai asibitin da ya kimtsa domin kare cutar ta coronavirus? Dr. Glenn Watman, jami'i ne a Abitin Mesta da ke birnin Washington.
That's a very difficult question to answer because it really depends on the
name. Wannan tambaya ce matakar wuya, saboda komai ya danganta ne da buƙatar da ke akwai. Inda marasa lafiyar ba su da yawa, amma idan suna da yawa babu wani asibiti da zai iya tunkarar wannan matsala.
If there's a gazillion patients, there's not a hospital in the world that's ready for that.
To a kasashe da dama musamman waɗanda suka ci gaba, likitoci a asibitoci kan ba masu zuwa asibiti shawarar su riƙa tuntuɓar su ta hanyar sadarwa ta Skype ko kuma ta wayar tarho. Dr. Stephen Waite, likita ne a cibiyar lafiya a jihar Missouri.
This is an excellent solution to both normal influenza season.
Wannan maslaha ce ga cutar zazzafin mura da kuma cutar COVID-19. Za a iya duba marasa lafiya a kuma amsa tambayoyinsu. Ta haka za a iya tura su zuwa asibitin da ya fi dacewa. Za kuma iya kare marasa lafiya da ke zuwa asibiti domin a duba lafiyarsu akan wata matsala daban.
We can get the sick patients that need to be in a hospital to a hospital, and we can keep the patients who don't need to be in a hospital safe.
To daga cikin wasu matakan da ake dauka, akan iya yiwa marasa lafiya gwaji a wasu tantuna da aka tanada ko kuma ma a cikin motocinsu. Ga abin da Dr. Glenn Wasserman na asibitin Mesa ya ci gaba da cewa,
80-85% of patients don't need to be hospitalized, can stay at home.
Kashi 85% na adadin marasa lafiya ba sa buƙatar a kwantar da su a asibiti. Hasali ma za su iya zama a gida, amma yana da kyau kuma a musu gwaji. Saboda haka za su iya kaucewa zuwa asibiti.
Very good idea to be able to test them but then divert them from actually having to come into the hospital.
Hukumar da ke daƙile yaɗuwar cututtuka ta CDC a nan Amurka ta ƙudura aniyar barin asibitoci su riƙa yin gwaji da kansu. Matakin da zai iya rage tsawon lokaci na kwanaki da ake kwashewa kafin a samu sakamako zuwa sawo'i. Wata babbar damuwa dai ita ce yadda ma'aikatan lafiya za su kaucewa kamuwa da cutar da kuma sauran marasa lafiya da ke zuwa asibiti a ɗakunan gobe da nisa. To a halin da ake ciki, manyan jami'ai a nahiyar Turai suna ta caccakar shugaba Donald Trump saboda haramtawa mafi akasarin jiragen nahiyar shiga Amurka da ya yi, inda suka ce bai tuntuɓe su ba kafin ya ɗauki wannan mataki. Wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugabar gudanarwar ƙungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban majalisar ƙungiyar Charles Michael suka fitar ta nuna rashin jin daɗin matakin da Amurka ta ɗauka na haramtawa matafiya daga nahiyar ta Turai shiga Amurka. A ranar Larabar da ta gabata, shugaba Trump ya bayyana matakin haramtawa ƙasashe na nahiyar Turai 26 shiga Amurka har na tsawon kwana 30, matakin da ya riga ya fara aiki a yau Juma'a, amma kuma an tsame ƙasar Burtaniya daga wannan haramci. Har ila yau haramcin bai shafi Amurkawa da ke komowa nan daga nahiyar ta Turai ba, amma ana buƙatar su killace kansu har na tsawon mako biyu idan sun dawo. Da dai yammacin jiya, alamis hukumomin ƙasar Canada da ke makwabtaka da Amurka suka bayyana cewa uwar gidan Prime Minister ƙasar Justin Trudeau ta kamu da cutar bayan da ta dawo daga wata ziyara da ta kai birnin London. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In za mu madadin lokacin waɗanda aka ji murayen su, musamman ma Safila Hashim Gumel, sai Julie Leathers Gresham ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Haka da Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
To, sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa, makanikin waya kuma dan kishin arewa daga jihar Kebbi. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah, ku ba ni dama domin in yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta soke duk wani binciken da ake yi ma sarki na Kano mai martaba Sanusi na biyu. Na gode VOA Hausa, ku tashi lafiya. To, mu ma mun gode Isa makaniki. Sai kuma ga sako daga Usman Tumahuta. Shi kuma ya ce, Assalamu alaikum murya Amurka. Hakika umarnin da wata kotu tarayya da ke Abuja ta bayar na cewa a saki sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu da Danduje ya cire wanda jami'an tsaro ke tsare da shi a garin Awe na jihar Nasarawa yayi daidai kuma hakan shine adalci. Sai kuma ga sakon haɗin gwiwa daga Usaina Alhaji Umar Forever da Ummi Garba na Kullo, yana Garba Sabiola da kuma Saga Isa mai kati ga shuwa, inda suka ce salam VOA Hausa. Sabon harin da 'yan ta'adda suka kai a wani sansanin jami'an tsaro da ke garin Ayoro a yammacin ƙasar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro da dama, wasu kuma suka jikata, abin bakin ciki ne da takaici. Ya Allah, ka shiga tsakanin nagari da mugu duniya baki ɗaya. Mun kuma samu sako daga Iliyasu Ibrahim Kedi dan Bushiya, shi kuma ya ce mana salam sashin Hausa. A yau mun shigo wannan fili ne domin mu tofa albarkacin bakinmu akan tsige sarkin Kano da gwamna ya yi. To, shakka babu, ya zo mana da mamaki. To, amma tunda haka ta kasance, muna fatan Allah ya sa hakan ya zama mafi alheri ga jiharmu da ma Najeriya baki daya, tunda mun san cewa duk abin da Allah ya kaddara babu wanda ya isa ya kauce masa. Mun gode sashin Hausa. Sai kuma sakonmu na ƙarshe, wanda haɗin gwiwa ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda da Hafizu Balarabe Gusau, inda su kuma suka ce muna maraba da umarnin da wata babbar kotun tarayya da ke Abuja ta bayar na sakin mai martaba Malam Muhammadu Sanusi na biyu ba tare da wani ɓata lokaci ba. Tabbas wannan umarni abin yabawa ne matuƙa. Muna kira ga jami'an tsaro da su gaggauta bin wannan umarni, kasancewar babu wanda ya fi ƙarfin doka a tsarin mulkin Najeriya. Muna fatan alheri ga dukkan ma'aikatan da suke VOA Hausa. Kai da masu sauraron VOA Hausa.
A gaida Hadiza Kyari da wasiƙun masu sauraro, ga Murtala ya dawo da taƙaitattun labaran duniya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Juma'a cewa nan ba da jimawa ba za a soma gwaje-gwajen cutar coronavirus masu yawan gaske, inda ya ƙara da cewa tuni aka yanke jan-kyalle, to amma kuma bai ba da cikakken bayani akan yaushe ko kuma yaya za a soma gwajin ba. Ministan Lafiya na ƙasar Afirka ta Kudu ya ba da sanarwa a yau Juma'a cewa an soma, wato an koma samun sababbin kamuwa da cutar coronavirus 8, wanda ya bada adadin waɗanda suka mutu da cutar ya zuwa akalla 24. Annobar cutar coronavirus na haifar da koma baya ga masana'antar sufurin jiragen sama a daidai lokacin da gwamnatoci suka takaita zirga-zirga da kuma yadda jama'a suke gudun shiga jirage saboda fargabar kamuwa da cutar.
Cewa masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wanda kuka ji muryoyinsu, musamman Murtala Faruk Sanyina da ya karanto labarai, da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yau Des. Ni Binta Estero ke cewa ku huta lafiya, sai Allah ya sake sa damu a cikin shirinmu na dare. Yanzu sai a dakaci shirin yau da gobe.